on down, keep your mooner, go on down, check few beats, from down, Appalachia, to the moment, Appalachia, go on down, beach of your river, you're down, every moon, check the man and light for Ezra, keep a mooning.
Da 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 da